إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 14 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan February shekarar miladiya ta 2021 a wannan aji namu na fasl al-sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul hadith salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar mal al-albani Zaria Allah ubangije ya gafarta mishi a wannan aji namu mun saba muna yin darussa mabambanta ne daga littafai daban-daban wannan darasi da zamu yi a yau shine mai lamba ta 179 cikin jerin giyar darussa wanda muka musu lamba insha Allah zamu yi karatu daga littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa at-ta'dil na Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri jazakallahu khairan zamu tashi a shafi na 518 a inda malai yake cewa athani ashara littafi na 12 daga cikin jerin littafai na ilmur rijal wanda suke tafiya a bisa salo na su'alat wato tambayoyi wadanda aka yi malaman suka bayar da amsoshi shine littafin su'alatul hakim lidar qutni fil jarh wat ta'dil tambayoyin da Abu Abdullahi al hakim an-Naisaburi mai al musadrak yayi wa ainihin wato malam Abul Hasan ad-Dar Qutni wannan littafi na hakim ɗaya ne daga cikin kutubu su'alat al-imam al-hakim yayi wa malamin su ad-dar qutni tambayoyi rasuwar hakim shekara ta 405 a farkon karni na 5 kenan malam yace li hadhihi su'alatu ahamiyatun azimatu haythu inna hashtamalat ala wahidin wa 30 wa 500 tarjuma ma at-tarajim al-mukarrara wannan littafi yana da muhimmanci kwarai a ilmance yana dauke da akalla tarjuma guda 531 tare da wasu wadanda an yi maimai akan su wa min dimni hadhihi tarajimi illatu hadithin aw illatu isnadin aw ghairi zalika a cikin wannan tarjumomi zaka samu bayanai akan wato tangardan wani hadisi ko tangardan wani isnadi da dai mas'aloli ire-iren wadannan wa nazara li ahmiyati hadhihi su'alat faqad ihtamma bihal huffadu wan nuqadu alladhina ja'u ba'd ad-dar qutni dubai zuwa ga muhimmancin wannan littafi to an samu manyan malamai da suka ba littafin muhimmanci wanda suka zo a bayan shi al-imamu abul hasan ad-dar qutni rahmatullahi alayhi wa qatabasu min hal kathira malamai sun yi tsakure-tsakure da yawa daga cikin littafin nan wa atamaduha ka aslin wa masdarin min masadiri muallafati sun yi amfani da wannan littafi a matsayin manazarta madogara da suke gina littafansu akai fil jarh wa ta'dil faqad iktabasa minha al hafiz ibn hajar fi at-tahdhib wal lisan ma yazidu ala 90 wa 200 mawdian al imam al hafiz ibn hajar al littafansa guda biyu tahdhib at tahdhib da lisanul mizan ya tsakuro maganganu har a wurare kamar 290 daga littafin kama katasaba adh-dhahabiyyu kama katabasa adh-dhahabiyyu fi kitabihi tarikh al-islam ko fi kutubihi tarikh al-islam wa siyari a'lam an-nubala'i wal mizani wal mughni fi ad-du'afa'i wad du'afa'i wal matrukina wal 'ibari wa tadhkirat al-huffadi ma yazidu ala 111 wa 100 mawdi'a al-imam adh-dhahabi al-tafanshi mabambanta na ilmin jarh wa ta'dil tun daga babban kundin tarikhul islam zuwa ga sharar littafin siru a alamin nubala da al-mizan wato mizanul i'tidal da al-mughni fi ad-du'afa da littafin ad-du'afa wal matrukin da littafin al-ibar fi khabari man abar da kuma littafin tadhkiratul huffadi duk wannan littafai daban-daban an kirga al-imamu adh-dhahabi ya kwafo magana daga wancan littafi na hakim har a wurare 111 amal khatib al-baghdadi faqad iktabasa fi kitabihi tarikh baghdada ma yazidu ala 39 wa 100 mau'iza al-khatib shi kuma a wurare 139 a cikin littafin shi tarikhu madinatis salam wa kadhalika iktabasa ibn al-jawzi fil muntazam Ibn Jawzi a cikin Al-Muntazam fi Tarikhil Muluki wal Umam shi ma ya tsakuro maganganu daban-daban. Ibn Kathir fi Al-Bidayah wan Nihayah da Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wan Nihayah. Ibn Asakir fi Kitabihi Tarikh Dimashq da Ibn Asakir a cikin babban kundin littafin na tarihi mai suna Tarikh Madinati Dimashq. Ibn Al-Imad Al-Hanbali fi Kitabihi Shajaratuz Zahab haka nan Ibn Al-Imad a cikin Shajaratuz Zahab fi akhbari man zahab fi akthar min mawdi'in a wurare da dama ila gairi zalika min kutubi tarajim wal jarh wat ta'dil da dai da tafai mabambanta waɗanda ba waɗannan ba wanda suka shafi ilimi na jarh wat ta'dil ko tarihin mazaji inna kasrata al-iktibasi min su'alati al-hakim lid-Darqutni ala hadha an-nahw al-kabir inma yadullu ala ahamiyyati hadhihi as-su'alat babu shakka yawaitan tsakure-tsakure da malamai suke yin daga littafin nan a bisa wannan salo yana nuni zuwa ga muhimmancin littafin wa atharuha al-azim fi majali al-jarhi wa ta'dil da kuma wato muhimmancin littafin a harka ta jarhi wa ta'dil tubi'at su'ala hadith su'alat bi ta'kid doktor muwaffaq ibn abdullah ibn abdul qadir fi dar al-ma'arif bi riyad ama 40 wa 400 ba'da al-alf al-hijra a ainihin 1984 kenan kamar shekara 36 kuma kamar can haka da suka wuce a wannan littafi an buga shi a kasar riyad ta ainihin wato kasar saudi arabia ta'kidin wani malami mai suna dr muwaffaq ibn abdullah ibn abdul qadir as-salisu ashara na 13 su'alatu hamza ibn yusuf as-sahmi lid-Darqutni wa ghayrihi min al-mashayikh fi al-jarh wa ta'dil tambayoyin hamza ibn yusuf as-sahmi da yama Darqutni da kuma wasu daga cikin malamai wanda ba Darqutni ba ken Labi al-Qasim hamza ibn yusuf ibn ibrahim as-sahmi al-qurashi al-jurjani al-mutawaffa sanata 27 wa 400 للهجره تعتبر سؤالات السهم من اهم كتب الجرح والتعديل wannan tafi na al-imam as-sahmi ana lissafa shi daga cikin manya-manyan littafan jarh wa ta'dil innaha wujjihat ila adadin min kibar al-nuqad kama annaha shamalat rijalan min buldanin wa aqtarin mukhtalifa saboda wato wannan littafi an fuskantar da shi zuwa ga tambayoyin an yi ma malamai ne daban-daban ba malami ɗaya bane wannan malamai ne daban-daban aka wa tambayar sannan kuma ya shafi mazaje masu riwaya daga garuruwa daban-daban balagat tukkan su'alatu wannan tambayoyi sun kai 246 su'alan wujjaha lid-Darqutni wanda aka fuskantar da su zuwa ga Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni wa yabdu annaha wujjahat lahu min Hamzata as-Sahmi wa min ghayrihi min talamiz ad-Darqutni wannan malam Hamza din da wasu dalibai sune suka yi tambayar haisu najid as-sahmi taratan yaqulu don wani lokaci yakan ce sa'altu abul hasan ali ibn umara ad-Darqutni kaga shi tambaye kenan wataratan yaqulu su'ila ad-Darqutni yabna shi ala al-majhul wataratan yaqulu sami'tu wal ibaratani al-akhiratani sarihatani fi dilalati ala anna as-sa'ila ghayru as-sahmi wadannan guda biyu suna nuni da cewa su'ila da cewa sami'tu suna nuni zuwa ga bashi ne tambayan ba walakin as-salisa sorry walakin as-salisa tire ta karshen wato sami'tu kenan tana iya tadullu aidan ala annahu kana hadiran wa sami'a bi nafsihi jawab ad-Darqutni tana iya nuni zuwa ga yana zaune ne yaji amsar ad-Darqutni yake bayarwa wa alayhi fa inna nisbata jami'i su'alati ila as-sahmi imma bi itibari annahu sa'alahu aglabaha wa imma bi itibari qiyamihi bi jam'iha wa tartibiha ala surati allati wasalat ilayna to ana cewa su'alatu as-sahmi ana nufin ko dai ya zama ma'anar wajen shine saboda mafi yawan tambayoyin nashi ko kuma a matsayin shi na wanda ya tattara kamar da ake yi ma ainihin wato al-khallal masailul khallal kaga khallal ba shi tambayi mama Ahmad ibn Hanbal ba hasari ma bai ga Ahmad ibn Hanbal ba daliban shi ya gani amma shi yayi aikin bi gari gari kauye da birni ya tattara daga sai zaman masailul khallal na fata mun gane wannan To malai ya ci gaba da cewa wa qasadan ma najatu daru qutni an tilka su'alati umuman at-ta'rifa bi rijal al-hadis amsushin da ya bayar suna nuni a dunkule bayani akan mazajin hadisi wa bayani ahwalihim jarhan wa ta'dila da bayani akan halin da suke akai wajen amincewa ko raunatawa wal musannafati allati rawawha da ambatan littafan da suka ruwaito wa bayana awhamihim fi ba'd riwayati da bayani akan kurakuran da suke a wasu riwayoyi wa yatabayyanu min dirasati hadhihi su'alati wa fahasiha anna naqda inda daraqutni jarhan wa ta'dilan yanqasimu ila qismaini kabirain dan aka tsaya aka dirasa akan littafin nan za a iya fitowa da ka'ida cewa imamu daraqutni yana kasa naqadinsa zuwa gida biyu akwai an-naqdul mutlaq da kuma an-naqdul muqayyad me yake nufi da waɗannan yace amma qawluhu fi fulanin thiqa aw da'if aw fihi linun wa hakaza وهذا القسم هو الصفة الغالبة على السؤالات yace zaka ga ana tambaye shi yana bada amsa yace wani amintacce ne wani mai rauni ne wani yana da rauni kankani to wannan shine abin da yafi yawa shine al-naqdul mutlaq kenan wa amma thani al-naqdul muqayyad an yahkuma ala rawi bit-ta'dili ma'a jarhihi fi janibin mu'ayyan ya hukunta cewa mai riwayan amintacce ne amma kuma ya jarraha shi ta wata fuska مثال ذلك الترجمة الرقم 120 هنا سأله حمزة عن أبي محمد بكر بن محمد بن عبد الوهاب فيقول صالح أكتم تنبيش كما دعونا مالمي يتي صالح ما علمت منه إلا خيرا إن شاء الله بنسنش دا كومي بسي الخيري إن الله يسو ولكن ربما أخطأ في الحديث يتي أما ينا يوم كسكري kaga yanzu wannan ya jarraha shi to ta fuska bayan ya amince da shi haka nan tarjuma ta 116 inda ma yas'alu anil bazzar yaqulu thiqatun yukhdi'u kathiran wa yattakilu ala hibdihi yace amintacce ne yana yawan kuskure kuma yakan dogara da hadda shi in yi ba da karatu baya rubutuwar tafi wa amma alfazuhu fi an-naqdi fa hiya taltaqi ma'a alfazihi fi kitab ad-du'afa lafuzan da yake amfani da su sun yi daidai da abin da aka sani a cikin kitabu du'afa haifu najiduha imma mufrada mithlu thika aw da'if aw fihi lin aw kazzab kalma kwaya daya ce thika da'ifi fihi lin kazzab wa hakaza wa imma murakkaba ko kuma kaga wato hauhawan kalmomi mislu qawli kaman kaje ce thikatun jabalun kaga wannan ba kalma daya bace aw thikatun ma'munun jabalun وهنالك الفاظ في النقد لم تشتهر في الاستعمال عند غير الدارقطني اكو كما سلفزا ودان دا با سابا جنس با بس الشهر انا امفاني دا سو با ان با ورن شي با منها دا غسكيه كانتي ايه من الايات اي كو تي ثقه كو كجا تي مدبر من ايات الله قلت له سي نتي مشي كان يضع الحديث يجي nace algata mallan yana kera hadisi ne kala na'am ayatun min min al-ayati kana mukhlisa ai wani abun mamaki ne shi kaga wannan lafazin kaji shi zaka fara tsammanin ko addalarwa ne to ba ka yake ne shi ba su daliban sun fahimta da aka suka maza suka nemi karin bayani algata mallan me kake nufi sai yace ai yana nufin wato ko je ne sarkin ƙarya ne tubi'at hadhihi su'alat bitaqiqi doktor muwaffaq ibn abdullah ibn abdul qadir sai malami da ya ta cikin wannan da yawancin nan sai malami ya ci gaba da cewa su'alatu mas'ud ibn ali as-sijzi al-mutawaffa sanata 48 lil hijra ma'a as'ilati al-baghdadiyyin ala ahwal riwati lil hakim an-naysaburi tambayoyin da as-sijzi yema daru qutni sori yema hakim da shi da wasu malamai a bagadaza للامام ابي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى له رحله واسعه في طلب العلم وسماء الشيوخ الامام الحاكم ينا دا اينهن واتو ينا دا ياوچياوچي دي وجن نيمن كراتو ياياو ياياو وفي اخر رحله له الى العراق تقدم الى جماعه اليه جماعه من اهل الحديث اياو دا ينا قرشي زوا قسن العراق a shekara ta 381 kenan sai wasu dalibai wasu malamai wasu masu neman ilimi suka hadu da shi bi risalatin suka mishi wasiqa yukhbirunahu fiha annahum qad nashatu fi sahih wa qad ibtada'a jama'atun fi talabi wa anna qad katabna an jama'ati min al-khurasaniyyin min al-hijaji wa ghayrihim wa lam naqif ala mahallihim min al-jarhi wa man yasduhu minhum lirriwayati anhu fi sahih wasiqati suka ma al-imamu Abu Abdullah Hakim ne saburi suka ce Allah ga tamala a taimaka mana mu dalibai ne muna so mu tantance hadisi masu inganci da marasa inganci mun gama da wasu malamai mutanen Khurasana za su je aikin haji sun tsaya a garuruwan mu sai muka saurari karatu a wurin su daga cikin ba mu san su wane ne waɗanda za a karba hadisan su da wanda ba za a karba ba su ne muke so mu gabatar maka da sunayen su a isnadojin ka ware mana ina fata mun gane to da suka mishi haka shine waman la yasmu fa talabu minhu an yumliya tahta ismi kulli wahidin minhum ma ya'rifuhu min hali suka ce ga sunan sunan Allah ta malam muna so kowane daya don Allah ga wata malam a rubuta mana matsayin shi na za a karba ko ba za a karba ba wa kaza bada'at su'alatu fi jawabi an as'alatul bagdadiyina wallati balagat 29 su'ala haka aka fara nasu guda 29 sun babtada a mas'udun sijdi yas'alul hakima bayan da hakimi ya gama rubuta wannan amsoshi sai kuma shi wannan malami ya ci gaba da tambaya baka da baka wastamara su'alatul sijdi hatta nihayatul su'alat shine har karshe walam yurattab turattaba hadhihi su'alatu ala nizami muayyan ba abu wani salo na musamman wajen tsara wadannan tambayoyi ba fa kullama khatara lil mas'udi sijdi su'alun yas'alu anhu hakaza duk sanda yaji yana da wata tambaya kawai sai ya tambaya malai ba shi amsa shi kuma ya rubuta ahyana la yakunu mas'ud min huwa sa'id wani lokaci ba shi ke tambaya ba wa inna ma yasma'ul hakima yaqulu qawlan fayaktubuhu anhu zai ji hakim na bada wata magana wata fatawa ne shi kuma sai ya rubuta famadatul kitabi alghalibu alaiha aljarh wa ta'dil da haka abinda ke cikin littafin shine jarh wa ta'dil shi yafi yawa kuma zalika tadammanat fununan muta'addidatan fi ilmi salil hadis sannan kuma akwai maganganu akan fannoni daban-daban na ilimin hadisi kal mu'talif wal mukhtalif wa man rawa an abihi an jaddihi wal farqu baina mithlihi wa nahwihi wal marasil wa ghairi dhalika min fununi salil hadisi al-ukhra da akwai wannan magana a ciki akwai magana akan al-mu'talif wal mukhtalif akwai magana akan man rawa an abihi an jaddihi da bayani akan bambanci tsakanin mithluhu da suke cewa da nahwuhu da magana akan al-marasil da sauransu da utabaru hadhihi su'alat min kutub al-jarh wa at-ta'dil al-muhimma wa dhalika lil makanati al-marmuka allati yahtalluha al-hakim fi hadha al-majal wannan littafi ana ganin shi mai daraja kwarai saboda jalala ta malamin da ke da littafin shine hakim din wa nazara li amiyati hadhihi su'alat faqad tamma biha al-hufaz wa an-nuqad alladhina ja'u min ba'di hakim saboda muhimmanci wannan littafi shi ma an samu mutane da suka zo a baya sun bashi muhimmanci wa tabasu min hal kathira suka tsakuri abu da yawa wa atamadu haka aslin wa masdarin min masadir mu'allafatihim fil jarh wa ta'dil suka riko da shi a matsayin tushen bayani da mabubugar su طبعت هذه السؤالات بتحقيق الدكتور موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر في دار الغرب الاسلامي ببيروت عام 8400 شي دي wannan malam muwaffiq shi ya ƙara buga littafin nan a 1988 a miladiya kenan a hijriya kuma a 1408 سي سؤالات الحافظ السلفي لخمس لخميس الحوزي خميس الحوزي سنن مالمي wanda yarsu ka ta 510 an jama'ati min ahli wasif lilhafiz ahmad ibn muhammad ibn silafa shine as-silafi din wanda yake wato ana mishi kinaya ko kirari da sadruddin an sunan shi da Abu Tahir As-Silafi ya rushe ka ta 576 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana as-silafi kathira as-su'ali an ahwari al-rijal wannan malami as-silafi ya kasance mai yawan tambaya akan halin mazaji qala anhu al-hafiz ibn nuqta yake cewa wasa'ala an ahwali ar-rijali shuja'an adh-dhuhli ya tambayi malam shuja'a adh-dhuhli wa mu'taminu saji da mutamin assaji wa aba ali albardani wa abul ghana'imi an-nasri wa khamisan al-hawzi wa su'ala dabitin mutkin dole malamai musu tambaya take nuna cewa ya san abin da yake yi ya kware ba tambaya ce ta neman kure ko ta rashin sani ba kana yasalu an ahwali rijali kullaman lahu khibratan kullu man lahu khibratun bi ahwalihim wa silatun wathiqatun bihim ya kasance ya tambaye duk wani malami wanda yake da kwarewa akan wannan ilimi wanda yake da alaka da masu riwayan yana tambaye su fa yudawwinu sai ya dinga dawwana ijabatihim amsoshin su yana kaskacewa ya dummu ilaiha ahyanan ma sanaha lahu min at-ta'liqati wal inshadati yakan ƙara abin da ya gamu da shi na wasu ta'liqa da wasu waƙe-waƙe hatta idza majtama'a lahu qadrun sarihun minha akhrajahu lin-nasi fi juz'in aw fi mujallad idan ya gama rubutawa ya tara yaga cewa ya kai abin da za iya bugawa to za iya ya nasharawa amin sai ya da shi cikin mutane haka yake ko da yaushe wa tarajimu hadhihi su'alat lam turattab wifqa tartibin muayyan wannan tafin shi ba mushi tartibi na musamman ba wa imma ma kana wurudu ismin fi jawabi سؤال ما يفدي احيانا الى سؤال جديد عن الاسم الجديد سيدي كوي wani lokaci idan wani suna ne yazo a cikin wata magana sai kuma a saki tambaya akan shi sai a saki bada bayani wa kaza kana yu'aniku ba'd al-astu'anaku ba'd al-asla daka ake wato karo da wasu tambayoyi alanna haula'i al-mutarjam lahum lahum ajibatun lahum fil ajibati su'alati yushakkiluna min nahiyatin ukhra silsilatan mutarabitat halaqat yace ko da yake ta wani wurin suna masala wata sarkace wata ke tana kewayawa fahum imma aqranul hawdi aw shuyukh shinkhi aw imma ghuraba qadimuna min amakina qasiya ko da dama dai wato dalibai ne da yasan su yan uwa ne dalibai ko malaman malaman shi ko malaman shi ko wanda suke tsabagaran wato baki ne da ba a san su ba daga wurare masu nisa lakinnahum jami'an mutarabba murtabituna fi ma bainahum birbatil muwatana fi wasat sai dukkanin su sun hadu akan zama a garin wasat wato kamar da kasan dai birane suke kowa yana da garin da yazo ko inda yake kilimin daga can iyayen shi suka amma kuma hadawa ta babbar wato abin nan daba ko wata bariki ko wani birni ana zaune lafiya bane ci gaba da cewa sawun kana zalika li fatratin mahduda aw bi suratin da'ima wannan zaman shin wani yazo ya zauna ne lokaci sananne shekara 1 2 ko ya kawo wata wani kuma ya zama dan gari ya dawo alal dawam permanently ya zama dan nan din bane ci min awhami okay wa kadhalika ku وهكذا نستطيع ان نستفيد من هذه السؤالات فوائد شتى من هيك من san wannan shine zamu ci moriya mai yawa daga wannan littafi awwalan moriya ta farko tusahihu hadhihi su'alat ba'dan min akhta' al-masadir al-ukhra min awham abi sa'id al-sam'ani fi al-ansab wa ikhlal ibn al-athir fi al-lubab wa takhlit al-jazari fi ghayat al-nihaya thumma at-tasifat al-kathira allati tanasarat fi matbu fil matbu min hadhihi al masadir wa ghayriha wannan tafi yana da gaskiya amfanin shi zai gyara maka kurakure da dama da suka shahara na rubuta sunaye ko wasali wadanda zaka ga malaman da suka gabaci wannan malami ba su yi wannan aikin ba sune kaman as-sam'ani a cikin al-ansab da sa'id ibn mansur a cikin as-sunan dinsa da ibn asir kago a cikin al-lubab dinsa da ibn al-jazari a cikin gayatun nihaya fi tabaqati abin nan fi tabaqati fi yana ne fi tarajum ahli al-qira'a haka ne sun tafi ibn al-jazari gayatun nihaya na manta cikin sunan sanan da tasifat mabambanta wanda suke cikin bugaggen tafin sariyan abu na biyu nara fiha suratul hayat al-ijtima'iyya fi wasit anadhak litafin din mana hotar rayuwa ta yau da kullun da ake a kasar wasit min an-nishat al-ilmi harka ilmi ad-dakham min nawyi alladhi yubhiruna wanda zai firgita mu bi bariqihi ya kashe mana ido da hasken shi wa alqihi da kuma wato yadda yake babba ila malamiha min al-nishati siyasi zai haska mana zuwa ga al'amarin siyasa al-anif wanda ya zafi alladhi kana yahuzu bagdada hazzan wanda rigigimin siyasa suna jijjiga garin bagdada iyaka jijjigawa a wannan lokaci ila suratul jihad al-qada'i bima fihi min qudatin wa shuhudin wa mudall wa mu'addalina wa tarihi tawriyati kullin minhum wa azlihi yace za wannan zai mana abin nan wato zai nuna mana wato irin nashadi na siyasa mai karfi wanda ya bambanta da abinda yake cikin judiciary na aiki da alƙalanci suke yi da kula da shedu masu bada tazkiya da kuma batu akan wato haka ne wa tarihi tawliyati kullin minhum wa azli da bayani akan sanda kowa a cikin su ya anshi shugabanci da kuma sanda aka cire shi yace alqurra wa idafa ilayhim alqurra sannan a ƙara kuma da alamomi wa man tasaddara minhum fil jami'il kabir da wanda a cikin su wato ya dauka wa kanshi aikin da yafi karfin shi a mafi masallacin wasi wata aqubu ulaika suduri ala hadha almansibil kabir da kuma yadda malamai suka danga biyo bayan junansu ɗaya bayan ɗaya suna gadan aiki a wannan babban mukami fumal muhaddithuna wal fuqaha was sufiya daga baya kuma aka samu malaman fiqhu malaman hadisi da fiqhu da sufai wa kadhalika nadharu nadharu was sayarifa wal kuttab wa ashabul mihan al mukhtalifa yace haka yadda kaga wato malamai suna da irin wannan kwarewar da gogewa kowa abin da yafi kwarewa da kuma masu aikin gareji suke a cikin su akwai an-nuzar masu duba injin mota misali was sayarifa sannan kuma masu canji ne su suke idan zaka sauka waje ko ka dawo kana son naira al-kabir wanda yake wato littafi babba akan wannan thumma al-muhaddisuna wal fuqaha sannan kuma ga malaman hadisi da malaman fiqhu da sufai kazalika an-nuzaru was-sarifa wal-kitab wa al-mihani al-mukhtalifa haka nan kuma da wanda suke wato su wadancan nan da masu sana'o'i mabambanta duk wadannan nau'i ne na mutane wadanda suke tare da malamai kashi na karshe ko kuma bayani na karshe yace wa yasul bayisul lughawi aidan an yajida fiha bughyata mai bincike a cikin ilimi na nahwu zai iya samun abin da yake nema a cikin wannan littafi na ainihin wato wannan littafi na wannan mata zaka iya samun abin da kake nema cikin mai bincike hina ya ta'aqqabu ba'd adh-dhawahir lughawiyyah al-muttasila bi hayati al-kalimati wa wujuhi isti'mali kullin minha wa tatawwur madlulatiha yayin da mutum zai iya dirasan tarihin amfani da kalmomi abin da ake cewa historical linguistics a cikin historical linguistics akwai bayani akan kalmomi yadda suke caccanzuwa ko su yi fadin ma'ana ko ma'anar su ta rabu sakamakon zamani ko yanayi da yazo to da zai ga waɗannan abubuwa faqad ja'at azbitul jazri al-huwazi bi as'ilatin afawiyyin wa lughatin basita amma da shi wannan tambayoyin na as-sijdi al-hawzi yayi shi ne da wato harshe mai saukin fahimta kuma ya zo tare da wato wanda yake wato usulubi wanda yake afwi azubi mai sauki sannan lugha wato yake mai sauki ha ila yau qarabatul amiyya fi badil ahyan harshen ma yaso kama da gwaranci a wani lokaci shi wannan tubi'a hazi su'alatu ta'il ustaz muta' at-tarabishi fi dar al-kutubi bi dimashq ga tarihi nan 1983 da 2014 miladiya wallahu a'lam to wannan ya isa ka ko sai mu tsallaka zuwa littafin al-ibaru fi khabari man abar al-imam adh-dhahabi a cikin shekara ta 1272 da shida amin da yace sanata 76 و200 وفيها جرت حروب صعبة بين سعيد مصر خمار ويه وبين محمد ابن عبد الساج a wannan shekara ta 72 aka samu wato tashina na rigima mai tsanani eh da nan shi 276 na'am a wannan shekara ne aka samu wato hauhawar rigingimu tsakanin gwamnatin Misra Khumarawayhi wanda baban shi ne ban mishi da shi da wani mutum mai suna Muhammad ibn Abi Sa'd wanda shi Muhammad din commander ne thumma da'ufa Muhammadun wa haraba ila Baghdad bayan da yake tsanani sai wannan Muhammadu ya kasa jurewa sai ya gudu sojojin shi ya ranta a nakare ya tafi ainihin wato a cibiyar gwamnati a Baghdad mallan yace wa fiha ila a cikin wannan shekara ne tufi al-hafiz Abu Amr Ahmad ibn Hazim ibn Abi Gharaza al-Ghifari muhaddith al-Kufati fi dhil-Hijjati sannafa al-Musnada wa tasanifa wa rawa an Ja'far ibn Awn wa Tabaqati qala ibn Hibban kana mutqinan wana malamin suna Abu Amr Ahmad ibn Hazim ibn Muhammad wanda aka fi sani da suna Ibn Abi Gharaza shi ma ya rasu ne a wannan shekara wanda mutumin Kufa ne sannan kuma ya rasu ne a ƙarshen shekara a watan Zulhijja ya da mai suna Al-Musnad da kuma littafin shi mai suna ainihin wato Sunan Nabiyu sai malam yace wa fiha al-Imam Baqi ibn Makhlad Abu Abdurrahman al-Andalusi al-Hafiz adul a'immat al-a'lami fi jumada al-akhirati sanata 75 sanata 5 walahu 75 sana sami'a Yahya ibn Abil ibn Yahya al-Laythi wa Yahya ibn Bukair wa Ahmad ibn Hanbal wa tabaqa tahum wa sannafa at-tafsir al-kabira wal musnad al-kabira daga cikin malaman da suka rasa a wannan shekara akwai wannan bujimin malami shine Baqi ibn Makhlad ibn Yazid babban malami ne daga cikin malaman kasar Andalus a wannan shekara ya rasu ana mishi alkunya da Abu Abdurrahman ɗaya daga cikin manyan jigajigan tutocin musulunci malai yace ya rasu ne fi jumadal akhira a watan jumadal akhira ya rasu ne shekarar shi 75 a duniya ya ji daga Yahya ibn Yahya da Yahya ibn Bukair da kuma shi Ahmad ibn Hanbal din wa tabaqatahum da tsararrakin su wa sannafa tafsira al-kabira wal musnad al-kabir wannan malami ya ji karatu da kuma wadannan malamai Ahmad ibn Hanbal bai koya mai hadisi ba mu kiyaye sai ya koya mishi masail da kuma fawaid domin sai da Ahmad ibn Hanbal an hana Ahmad ibn Hanbal ya karanta da an hana shi at-tahdith to dan haka dan ya bi umarnin gwamnati sai bai karantar da shi da hadisi ba kisa ce mashhuriya an sha ambatanta wanda wannan bawan Allah ya taho wata da watanni daga Andalus ya iso kasar Iraki sai ya tara Ahmad ibn Hanbal yana cikin mihina babu yadda zai a ganshi an hana ganin shi shine sai ya samu yadda ya ganshi daga nan ya bashi labarin cewa shi fa abin da ya buro shi daga Andalus shine zugon Ahmad ya karanta yanzu kuma ya zo ga shi akwai matsala yanzu ya za a yi sai Ahmad ibn Hanbal yake cewa to kullun ka dinga zuwa kamar ka zo bara in ka zo in kai allazi wahid ko dan kanzo ne na gane muryar ka sai na fito sai na shiga da kai gida nan da nan sai kamar ya bashi abinci ne ya koya mai hadi ya koya mai karatu ba wani mai yawa ba haka ya dinga yi wata da watanni har lokacin da aka zo aka saki Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad wata nabi gan shi ba ya tambaya aka ce ai bai da lafiya ne sai ya tafi har masaukin sa Hanut yanzu kamar ka ce hotel ke to a lokacin akwai irin mutane waɗanda suke gina gidaje suna ba da haya kamar yadda dai ka san duk environment wanda yake da akwai demand na gidajen haya ba za a samu kuma ƴan kasuwa da su dinga ginawa suna bayarwa shine ɗabi'ar ɗan adam ko don haka sai suka zo suka dinga gina gidaje a wurin suna bayar da su haya a cikin Baghdad saboda yawan zuwan baki yana cike da gidajen baki su ake ce ma hawanit haka ake ce musu domin funduk ba larabci bane daga baya ne aka yi abin din shi aka dan adulterating din shi ana cewa ainihin wato funduk amma ba larabci bane yare ne na turawa to don haka suka soka ya soka a wannan hotel sai Imam Ahmad ya tashi da kanshi ya je ya gaishe shi tun daga ranar da ga Ahmad ibn Hanbal ya go gaishe da wannan da ake gaishe shi ba wata tsiya bane sai ya samu daukaka da daraja wanda ba sa gaisawa da shi suka fara gaisawa da shi wanda ba sa ganin girman shi suka fara ganin girman shi suna mutunta shi saboda haka mutane suke so Allah shi kyauta malam yace wa qala ibn hazm aqta aqaw annahu lam yu'allaf fil islam mithla tafsiri yace na rantsi da Allah zan iya yanke hukunci cewa a musulunci ba a tafsiri irin nashi wa kana baqiyu allamatan ya kasance babban malami ne faqihan na fiqhu usu sawwaman mai yawan azumi qawwaman mai yawan tsayuwar dare mutabattilan wanda yake mai rankuwa a gaban Allah adimal masil wanda yake babu irin sa tilo ne wannan ta zama da malami mushi kenan cewa baqiyu ibnu makhlad ibnu yazid babu shakka yayi fama da wannan yaro nashi wanda yake yaro ne mara daraja ya ta yin haka ne ko bace nake ji mene shi ne baqi ibn makhlad ko na'am baqi ibn makhlad ibn yazid to daga cikin malaman shi akwai yahya ibn yahya al-laythi da hisham ibn ammar da ibn abi shayba saurara da sahnun da yaje misra ya gamu da sahnun ya kuma gamu da usman ibn abi shayba sannan ya gamu da malam Ahmad ibn Hanbal kamar da muka ambata a Bagdaza malamai suna cewa da shi da Muhammad ibn Waddah al-Layfi al-Andalusi su suka shigar da ilimin hadisi kasar Andalus da fiqhu ne kawai a kasar Andalus saboda malaman Andalus Misra suke zuwa su debi fiqhu su kai shi ainihin wato Andalus amma su wannan da suka zo kasar Iraki suka koyi hadisi sai su koma suka shigar da shi Imam Zahabi ya mishi take a cikin Sirr al-Amin Nubala da yake cewa wa kana imaman mujtahidan salihan rabbaniyan sadiqan mukhlisan ra'san fi al-ilmi wal amali adiman nadhiri munqati al-qarini yace yufti bil athari wala yuqallidu ahada haka mishi kirari yace limami mujtahidi mutumin kirki mai bin Allah mai gaskiya mai ikhlasi jagora ilimi da aiki da shi wanda ba yi da irin sa ba a ga malami irin sa ba yace kuma da hadisi yake fatawa baya fatawa da ra'ayin kowa lokacin da yaje kasar Andalus ya shiga musannafin musannaf na Ibn Abi Shayba da littafin dosin tafai da yawa to musamman dai musannaf na Ibn Abi Shayba ya ja rikici sosai a garin saboda yana kantar da littafin ilimin da ke cikin shi ba a saba aiki da irin su sai wasu malamai suka hadu malamai ne na malikiya masu fatawa da tsantsan malikiya suka je gun sarkin lokacin wanda shine Muhammad ibn Abdurrahman al-Umawi suka kai karin shi aka shiga aka fita aka tattara malamai aka ce yazo da littafin yazo da shi to dama sarkin malami ne ba wai sarki ne zalla ba malami ne kuma sarki ya karba ya dinga dubawa shafi bayan shafi yace su je su dawo aka sa rana ya je littafin ne ya karanta karkab ya dawo da shi ce wannan littafin ai ba zai yi a hanaka da shi a garin nan ba na baka dama ka je karanta littafin nan sannan ya bashi mukami ya bashi kudi ya bashi alƙalanci yace ba zai yi ba to kuma ya kasance kamar da ake ba da labari ya kasance mujabud da'awa ne mujabud da'awa ko ta kissa mai ban mamaki da wata mata ta zo gurin shi bayan ya samu shiga a gun sarki din nan ta zo cewa turawa sun kama mata danta sun mai da shi bawa a taimaka mata dan Allah a yi magana da sarki a bada kudin fansa a fashe shi sai mata addu'a ya ce ubangiji Allah ya kawo miki mafita Allah ya kawo miki mafita bayan yan kwanaki sai ga yaron ya dawo gida aka tambaye shi ya aka yi yace ai shi yana tsaye kawai sai aka ga sarkar da aka same hannu da kafa kawai ta tsinke ta cin ita kadai aka sake dauko bida da karfi aka zo aka sake hada mishi sarka ta sake cirewa aka yi haka so uku sai wannan bature da ke rike da ya kama shi ce to wannan fa ina gana aljini ne ku sake shi shine ko suka sake shi dawo gida da aka auna labarin sai aka ga randa bakiye wannan addu'a ne yana da irin waɗannan halat din da yawa na addu'o'in shi wanda suke kamar yankan wuka wali ne sannan mun ji kisa shi game da Imam Ahmad ibn Hanbal ko wadda duk da yake isnadin ta bai tabbata ba amma ta shahara sosai to shine in ya tashi yana so ya ga wannan malamai magana sai ya ce yakan ce da su gharastu lahum fil andalus gharsan la yanqati'u hatta la yanqati'u wa la yuqla'u hatta yakhruj ad-dajjal ce na kafa musu wata dashi wani dashi a andalus wanda ba za a iya tuge shi ko a iya lalata shi ba har sai dajjal ya zo Allah ya gafarta mishi shi wanda ba fa dajjal ba shi baki wa fi al imam al wari'u abu muhammad abdullah ibn muslim ibn qutaiba ad-dinawari to ibn qutaiba shi ma a wannan shekarar ya rasu ibn qutaiba ad-dinawari wani babban malami din sunan shi kenan abu abdullah abu muhammad abdullah ibn muslim ibn qutaiba ad-dinawari mutumin dinawara kuma alqalin magarin sahibu tasanifi fi funun al-ilmi wal adab ma abuci littafai dinnan da dama a fannonin ilimi da adabi amma bai da ilimin hadisi kamar yadda zabi ya fada amma yana da ilimin adabi da nahwu da fiqhu da makamantansu fi rajab ya rasu a watan rajab irin wannan da muke ciki kenan go bi bagdad a garin bagdaza fujatan mutuwar fujaa kamar yadda aka bada labari ya ci wani abinci ne irin abincin da ake cewa harisa harisa a yanda kawai kamar a ce farfesu wanda ya ji yaji irin farfesun za ga suna yin shi da larabawa yanzu suna yin wannan abincin musamman irin mutanen Morocco da irin Mauritania suna yin wannan harisa suke ci mishi to abincin da ya ci kenan sai ya samu food poisoning ko kuma da ya ci kawai sai kuma ya lace a cikin shi an da ji yayi wani ƙara ya suma bai wuce awa ɗaya ba ya ci gagarin ku shi sai ya ce fuja walahu 63 sana ya rasu shekarar shi 63 warawa an ibnu ishaqa warawa an ishaq ibn rawiya wa ghairi sai daga cikin malaman sa ishaq dan rawiya haka ibnu abi hatim dalibin sa wannan ana mushi take da al-allamatu gul funun malami mai ilmomi ya da tafai da yawa akwai garibul qur'an akwai garibul hadith akwai mushkilul hadithi ta'wilul mushkilul hadith akwai littafin shi al-ma'arif akwai alamun nubuwa akwai adabul qadi akwai littafin tabaqatush shu'ara mujalladi bi wanda wannan ya tahqiqi din nan mai sunan shi Ahmad Shakir akwai islahul ghalat akwai littafin at-taswiya bainal arabi wal ajam littafai da yawa Imam al-Baihaqi yana bada labari yake cewa wannan malami ya kasance kana yara ra'ayil karramiyya yana da ra'ayi irin na yan karramiyya yan bid'a din nan sai shi kuma wannan Sibt ibn al-Jawzi a cikin Mir'atul Jinan yake cewa daga Daraqutni yace Ibn Qutaiba kana yamilu ila at-tashbih ya kasance mushabbihi ne zabi yake cewa a cikin sirri yace hadha lam yasih wannan mangaro duka ba su tabbata ba sai yake cewa wa in sahha anhu in ko har wannan magana ta inganta daga gare shi fasuqallahu to Allah ya tsine mai albarka yace fala muhabata fa inna fama fid dini muhaba a addini babu rufa haka zabi ya fada Allah ya gafarta musu gaba daya lalle wannan bai tabbata ba sai dai abin da ya tabbata shine ba shi da nasibi a ilimin hadisi ilimin shi na lugha ne da adab da garibul qur'an da mushkilul qur'an amma ilimi na riwaya bai da shi bai cikin malamai wanda aka riwaya hadisi daga gare su wafiya abu qilaba abdul malik ibn muhammad ar-raqashi ba qilaba bane qilaba al-basri al-hafid ahad al-ubad wal-a'imma al-ubad wal-a'imma fi shawwal bi bagdad rawa an yazid ibn harun wa tabaqati wa wasaqahu abu daud wannan malami mai suna abin nan wato abu qilaba abdul malik ibn muhammad daban ne da abu qilaba da ka sani abdullahi ibn zaid abu qilaba wancan dalibin wannan kenan dalibin abdullahi dan mas'ud abu qilaba al-jurami abdullahi ibn zaid wanda shi ya daga cikin rijalul jama'a kuma mutaqaddim ne jiddan rasuwarsa shekara ta 107 yana da riwaya daga sahabbai kusan guda 20 to ba shi ake rihi ba wannan Abu Kilaba ana mishi take da Abu Kilaba Ar-Raqqashi sunan shi Abdul Malik ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad Ar-Raqqashi mutumin Basra ne malama hadisi ne malamin Ibn Majah Ibn Majah yana da riwaya daga gare shi haka Abubakar bin Shafi haka Ibn Sa'id yace rawa an Yazid ibn Harun yayi karatu Abu Yazid dan Harun wa tabaqati da tsarin rakin Yazid dan Harun irin su Rawh ibn Ubada kenan irin su Abu Asim bin Nabiy da makamantansu qala Ahmad ibn Kamil qila anhu innahu kana yusalli fi yawmi wa laylati 400 rak'a an ce yakan yi sallah a rana guda raka'a 400 yuqalu innahu rawa min hibdihi 60 alf hadith kuma yana riwaya daga haddasa hadisai wato 60 yake da su a haddashi wa fiya muhaddisul andalus qasim ibnu muhammad ibnu qasim al-umawi maulahum al-qurtubi sai kuma wannan malami wanda shine malamin hadisin ƙasa andalus a wancan lokaci qasim dan muhammad dan qasim wanda bararran bawa ne na sarakunan bani umayya lahu rihlatani ila misra ya da tafiya guda biyu daga andalus zuwa misra a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen shi ya gamu da al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i da kuma mutayyin duk malaman shi wa tafaqqa ala al-haris ibn miskin malamin shi da kuma mai fiqh shine al-haris ibn miskin wannan malamin da ke hana al-imamu an-nasa'i zuwa makarantar shi wanda an-nasa'i ke boyewa a bayan kofa yana riwaya da goshi da ibnu abdul hakam wanda ɗaya daga cikin da ya gaji ilimin imamu shafi'i kenan wa kana mustahidan la yuqallid shi ma wannan mutayyi ne da baya kwaikwayon kowa qala baqi ibn makhlad huwa a'lamu min muhammad ibn abdullah ibn abdul hakim ya ma fa ibn abdul hakim din ilimi wa amma ibn abdul hakim fa qala lam yaqdim alaina min al andalusi a'lamu min al qasim babu wanda yazo daga garin su wanda ya kai shi ilimi wa qala muhammad ibn umar ibn dubana ibn lubaba ma ra'aytu afqaha min yace ban ga wanda ya kai shi ba rawa qultu wa rawa an ibrahim ibn mundhir al hizami inji zahabi kenan wa fiha muhaddisu makka muhammad ibn isma'ila as-sa'iq abu ja'far wa kad qaraba 90 sami'a aba usama wa shababa wa tabaqatuhuma shi kuma malamin kasar makka wanda yana da hadisi ne kai a cikin sunanta abu daud kadai muhammad ibn isma'ila ibn salim ibn dinar ibn as-sa'iq baban shi dinnan wato isma'ila ibn salim ibn dinar malami imam muslim ne ya da hadisi a cikin sayyid muslim wannan malami ya dare a duniya kwarai ya rusu lokacin ya kai kusan shekara 90 ya rusu a watan juma'ar ula yana da riwaya daga abu usama da kuma shababa da sauyin su irin su dai rauhu din kenan da irin su abin nan su abu asmin nabil da makamantar su daga cikin daliban shi akwai ibnu abi hatim akwai ibnu sa'id baya ga abu dauda wanda ya riwaya daga gare shi a cikin sunan wa fiya muhaddisu dimashqa abul qasim yazid ibn muhammad ibn abdus samadi sami'a aba mushirin wal humaidi wa tabaqatuhuma wa kana thiqatan basiran bil hadis sai kuma abul qasim yazid dan muhammad dan abdus samad wanda shi kuma ya riwaya daga abu mushirin da humaidi da tsararrakin su shi ma malami ne amintacce sai malai yace sanata 77 wa 100 shekara ta 277 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiha tufiya hafiz al-mashriqi abu hatim muhammad ibn idris al-handali ar-razi fi sha'bana fi ashr al-tis'ina wa kana bari al-hifz wasi ar-rihlati min awiyati al-ilmi sami'a muhammad ibn abdullah al-ansari wa aba mushirin wa khalqan la yuhsauna wa kana jariyan fi midmar al-bukhari wa abi zur'at ar-razi sai kuma Allah ya rasuwa wani gagarumin malami shine abu hatim ar-razi da kullu ake cewa al-imam abu hatim ar-razi sunan shi muhammad ibn idris irin sunan sa dai da shafi'i muhammad ibn idrisa ash-shafi'i shi kuma wannan muhammad ibn idrisa al-hanbali ar-razi rayu a yanzu kamar yadda muka sha fada shine kamar kanka ce tehran da rayu da marwa garuruwan da suke makwabtaka da juna babban modern birni na tehran wanda shine asimatu daulatu iran ko shine capital na iran kamar abuja ga nigeria ta haɗe waɗannan garuruwan daga nan ne garin su ya mutu a watan sha'abana fi ashir tis'ina yana ainihin wato 19 kuma gari wato ya kace ka 90 kamar biyu kana bari alhibzi wasi'ar rihla malami ne mai kwarewa wajen hadda wanda yake da fadin tafiye-tafiye min awiyatil ilmi yana cikin buhunan ilmi yayi tafiye-tafiye har ya kusa ya halaka mun sha karanta wannan labari yana cikin siru alamin nubala yana cikin tarihi kuma da dimashka yana na cikin littafin wato abin nan wannan abu guda da yayi na labarin wahalhalun da malamai suka sha a wajen neman ilimi mai son tafi ma littafin abu guda mujalladi guda gashi nan na manta sanin tafin kuma kun manta akwai inda ya je yana nufin zai yi watanni kaza sai daɗin karatu ya ɗebe shi kawai sai ya ƙi tafiya ya zauna har guzurin shekari tun yana cin rabin gurasa a wuni har ya zo ba yi da komai kwai da ko ƙarfin fada ya kwana uku akwai abokin shi da ke zuwa ya ɗauke shi su tafi makaranta ya zo da safe ya ɗauke shi ya dawo da shi da yamma kwana ɗaya biyu uku babu abin da ya ci ko bai fasa karatun nan ba ranar hudu kawai sai ka tashi ya zutar da shi kawai magashiyan a kwance yunwa na nema ta halaka shi ya ce ya aka yi ya ce to yanzu zai ba zan yi ɓoye maka ba kaji abin da ya same shi wani yana da kuɗi ya je ɗin su musu wani abu suka ɗanci suka tashi suka abin nan suka tafi daga nan sai suka kama hanya suka bar garin cewa su tafi wani gari to a nan ne suka je suka shiga cikin sahara suka gamu da ja'ibar da har sun sallama kawai suna jiran mutuwa har sun faɗi a cikin sahara suna jiran mala'ika kawai ya cire musu rai saboda yunwa da kishirwa Allah ya aiko musu da wasu mutane suka zo suka dinga dalala musu ruwa a fuska suka farfado da su sannan sai kai su wani ƙauye suka saka su a jirgin ruwa suka ba su wasiƙa cewa su kai wa gwamnan gari kaza da suka zo kai ma gwamnan shine fa aka ba su masauki na musamman ana kawo musu fresh fish dazet ake kawo musu shi da madara da komai suka dinga wadaka abu sun sha wahala sosai su Abu Hatim Ar-Razi to ya tattara hadisai hadisai suka kusa su halaka shi kuma ya yi tafiye-tafiye da dan shi din can shine Abdurrahman dan gidan Abu Hatim malam dan malaki da kuma abokin shi Abu Zur'a da wasu abokan tafiya da suka dawo gida shine yaga dole lalle a sai na za a yada hadisan nan domin ta kai musu suna riwaya hadisai ne suna muzakara kawai da lissafi kawai yadda ka sai yan kasuwa idan kuɗi ya kuɗi in ka zance 200 ba 200 ta shinkafa ba hala biliyan 200 ake nufi ko kaga mu talakawa ka ce 200 sai ka dauka wannan 200 da kake sayan kati da ita a'a ba ita bace ka zo Allah ya kira 200 wasu dubban miliyoyi yake nufi to sai ka ji kawai a ce hadisan saki sai ya ce akwai guda 50,000 riwayoyin jana'iza hadaka suke muraja'a hadisai ba za su biyu ba saboda sun yi yawa to shine aka ce har yana cikin toilet ba yana banɗaki yana wanka ko yana alula ko yana menene dan na tsaye a kofa yana ci gaba da karanta hadisan haddasa kun fulanun kala haddasa saboda kai ya mutu ba a gama ba shi riwaya hadisan nan haka suka dinga yi shekara da shekaru suka mai riwaya hadisan su da tafsiri da aljarhu wa ta'dil da sauransu malamai ne yanda ka san aljanu haka wannan malaman suke Allah ya gafarta musu to wannan malami kamar da aka ji sunan shi Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir ibn Dawud ibn Mihran daga cikin malaman shi akwai Abu Mushir dinnan da Muhammad ibn Abdullah al-Ansari sannan akwai kuma baya ga su akwai Qabisa akwai Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukay akwai Affan ibn Muslim akwai Abu Yaman akwai Adam ibn Abi Iyas malamin su Bukhari din nan dattijan malamin nan da dadde ya duk waɗannan malaman su ne sannan cikin manyan ɗaliban shi akwai ɗan shi din nan shine Abdurrahman akwai kuma Yunus ibn Abdul A'la akwai Abu Zur'a akwai Ibrahim al-Harbi sannan akwai kuma Abubakar ibn Abi Dunya kuma an ce Bukhari ma kamar yadda zabi yake fi ma kila Bukhari ma ya karatu a gun shi Allah ya bashi kwarewa akan sanin ilimi na riwayat da sabani na fiqhu da riwayoyi na wato fatawoyi da abin da ya shafi tafsiri ya kware sosai akan ilimin hadisi na'am wata rana ya je garin Tabriya
wanda garin kabur ya yi a cikin ƙasar Falastinu ne, sai aka rike shi cewa don Allah ya zauna ya karantar da ilimi, sai yake cewa baldatun biha duhaimu ana uhaddisu biha, ce garin su duhaimu don akwai malam duhaim a garin yake, alƙali ne ma a garin, ya ce ni in zo in karanta a wannan garin ba zai yiwu ba. Sai da shi duhaimu aka je a gaya mushi, sai ya zo ya same shi a masauki, ce ka yi haƙuri alga ta malam, ka taimaka wa mutanen garin nan, inna hadhihi baldatun na'iyatun an jaddatit tariq, wannan gari ne da yake lungu nesa da bakin hanya, don haka fa qalla man yaqdimu alaiha yuhaddithuhum, duk gari da ba kan titi yake ba zai ga zai asara abubuwa da yawa, da watakila hanya ma da lantarki da makarantu ko asibitoci, abinda dai ba zai asara ba, kawai shi ne rumfar zaɓe, dole za a kai mai komun lungu ko? To da haka za ka ga babu makarantu a ƙauye, babu ilimi, babu kasuwa wadda za ta kawo arziki sosai watakila, to irin wannan garin ne, sai ya zauna a sakamakon haka ya yi ta karantarwa a garin. Kamar yadda zafi faɗa a cikin littafin shi a cikin Al-Muqtada da kuma man yu'ta mudu qawluhu fil jarh wa ta'dil, Abu Hatim yana daga cikin mutashaddidun a cikin al-jarh wa ta'dil, da haka yake cewa idan ya wasaka maka mutum to fanahi kabi, to saboda mai tsanani ne, amma in ya raunata sai an duba raunatawar shi ta dace da sauran malamai, idan ta dace sai a karba, in ta saba to wannan mahali ne na zagi, yana daga cikin al-mutashaddidun cikin masu jarh wa ta'dil. Na fata mun gane wannan, babban malami ne da iya kamalin malami, ya ci gaba da cewa wa kana jariyan fi midmaril bukhari, tsararrakin su Imam al-Bukhari ne a wajen ilimi da sauran, sai dai kaga shi ya rayu bai Imam al-Bukhari shekaru sama da 20, wa abi zur'atir razi, da ɗayan shi ne Abu Zur'a, shi ma wani jabalu ne min al-jibali, mun wuce magana shi a baya ko, wa fiha al-muhaddisu Abu Ja'far Muhammad ibn Hussein ibn Abi al-Hunaini al-Hunaini al-Kufi sahib al-Musnad, sai kuma wannan malami mai suna Abu Ja'far Muhammad ibn Hussein ibn al-Hunain al-Hunaini mutumin Kufa, yana da Musnadi rawa an Ubaydillah ibn Musa wa Abi Nu'aym wa tabaqatihima wa kana thiqatan, shi ma amintacce ne, wa fi al-Imam Abu Yusuf Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi al-Hafid ahadu arkan al-hadith, sai kuma Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi mutumin fasaha wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi, shi ne mai littafin Al-Ma'rifatu wa Tarikh, ga shi ma yake sahibul mashyakha wa tarikh, littafin nashi kenan, fi wasat as-sana, ya rasu a tsakiyar shekara, watan kamar Jumadal Akhira kenan ko, kuma kamantan shi shine wata na shiga aiko, na'am, yace wala hubida'un wa thamanuna sana, shekarar shi 80 da wani abu, sami'a Aba Asim wa Ubaydillah ibn Musa wa tabaqatuhuma fa akthara, yana da hadisi da yawa, na'am, sai mu bashi hanko shi tarihin malaman nahwu, za mu tashi inda yake cewa bin nan الزمخشري الزمخشري اسمه محمود ابن عمر ابن محمد ابو القاسم الخوارزمي الزمخشري سننش كنان محمود دان عمر دان محمد ابو القاسم الخوارزمي متومن قصر خوارزم سنن كما دان زمخشرا زمخشرا وانا غريني عشان قصر خوارزم ان هيفي شيكا تا 462 دا 7 yar shekara ta 538 yu'addu min a'immati at-tafsiri wal lughati wan nahwi wal adab, ana lissafa Zamakhshari a cikin limaman tafsiri, limaman lugha, limaman nahwu, limaman adab, wa mimman yudrabu bi dhaka'ihi al-mathal, kuma ana buga ana kwatance da karfin kwakwalwarsa, laqiyal afadila wal akabira, ya gamu da manya-manyan malamai, wasan nafat tasanifa, ya rubuta dibga-dibga littattafai fit tafsiri wa gharib al-hadith wa an-nahw, a tafsiri da gharib al-hadith da nahw, wa wasafahu adh-dhahabi bi qawlihi, dhahabi yace wa kana ra'asan fil balagati wal arabiyyati wal ma'ani wal bayan wa lahu nadhmun jayyid, shugabani a cikin balaga da arabiyya da ilmul ma'ani da ilmul bayan, kuma yana da waƙoƙi masu kyau, wa kana mu'taziliyul mazhabi, ya kasance ba mu'tazili mujahiran wanda yake bayyana aqidarsa, wa shadidul inkari alal mutasawwifa, sannan kuma yana yawan yin raddi ga sufai kazo ni riko Allah kida innahu saqadat rijluhu min al-thalj, an ce kafa shi ta guntsine, kafa shi daga guyuwa ko saman guyuwar shi ta cire sakamakon bakin sanyi da aka yi wani shekara ya ainihin wato samu daskarewar jikin shi, sai kafar ta bantare ta cire, yana yawo da wata takarda a cikin kayan shi wanda yake nuna wa mutane cewa ga shedu akan menene abin da ya faru aka kafar shi ta cire, dan ka ai mishi mummunan zato cewa kusata yayi aka buge shi, ko kuma kamar yadda wasu suke cewa ana cewa baki ne ma yake shi ta mishi ya kama shi, wallahi a'lam. Amma shi da takarda da ya sa sunayen mutane suka ga abin da ya faru mishi, duk suka yi sayin sai nuna maka yace gashi duk waɗannan shedu ne akan cewa ga abin da ya faru da ni, sanyi ne ya yanke min kafa. Wannan magana tana cikin tafin wafayatul a'yan na ibnu khaldika, na fata mun gane. Malam yace fasana'a iwadaha rijlan min khashab, sai aka mishi kafa katako, shi an dare da wannan fasaha. Wa kana idza masha alqa alaiha thiyabahu qiwal fa yazunnu man yarahu annahu a'raj, idan ya tafiya yana sakin tufa ta rufe wannan kafa katakon ba a ganin ta, sai dai a ga yana dingisawa, yana dingisawa sai a dauka kawai gurgu ne ba wai kafar shi ce guda daya ta katako ba. Wa mata yawma arafa wa lam yatazawwaj qattu, ranar arafa ya mutu kuma yana daga cikin gwagwaran malamai bai samu halin yin aure ba, Allah ya gafarta mishi. Safara ila makka wa jawara biha mudda, ya tafi kasar makka ya zauna zaman shekaru a makka. Faluqiba bi jarin lahi, shine ake ce mishi makwabcin Allah. Wa qad ahabbahu amiru makka abul hasani ali ibnu isa ibnu hamza ibnu wahhas, wannan sarki yana son shi kwarai. Wa qarrabahu, ya jawo shi a jika. Fasannafa lahu tafsir al kashaf, ya rubuta mishi da mishi tafsir al kashaf nan da ka sani. Wa madahu bi qasaida kathira, kuma ya dinga yabon wancan sarki da waƙoƙi da dama. Lahu tasaniful badi'a, zamakshari na liltafai kala kala daban-daban. Wa min ashhariha al kashaf an haqa'iqi tafsir, littafin shi na tafsiri wanda madogara ne game da sanin balaga ta alqur'ani, amma ba madogara bane wajen sanin asalin fassarar ayoyin alqur'ani, musamman da suke da alaka da sifat, suke da alaka da aqida ko ayoyin ahkam, baya bada muhimmanci ga waɗannan. Hasali ma yana yin ta'awili ta'awili wanda yake a ƙarara game da ayoyin sifat, amma wajen sanin balaga ta alqur'ani da daɗin zubin zancen alqur'ani da hikimomin da ke cikin su, babu shakka abin dogara ne. Wa asasul balaga, littafin asasul balaga wanda kamar wani kamus ne haka. Wal mufassal wal jibal wal amkina wal miyah, sunayen ruwaye ne da abin nan da wurare, da kuma mu'jamun arabiyyun farisi asmahul muqaddima, yana da wato bilingual dictionary wanda yake fassara larabci zuwa farisanci. Walahu aidan, yana da kuma muqaddimatul adab fil lugha wal fa'iq الفائق في غريب الحديث والمستقصى في الأمثال كما ذكرك رمب غنغنو وله رسالة بديئة بعنوان نكت الإعراب في غريب الإعراب ما كان أكون مسكايرو جنا لرأي بديس كسابة وابن داك سابجي والأنموذج وأطوات الذهب وأعجب العجب في شره لامية العرب وله ديوان الشعر هنا ده ديوان واقع أقول كما ونتابع مسونا رديء الأبرار وفصوصل أخبار وفصوصل أحبار أوكي لتجي أكن مشتبه أسامي الروايات ده سورة ستفيد يوا وسو أن ربك سورة داما. وكان على مذهب البصريين القائم على القياس والتعليل نهاونسا إن مذهب بصري واني وكان وندكت أكن قياسي للتعليل كما كان كثير التعويل yana da yawan tawilin ayoyi da tawilin ta'birat qawiyyan nafsi fi iqamatil hujja, wanda yake da jur'a wajen kafa hujjojin shi li ra'ayi wa jari'an fi musanadati mazhabi, sannan yana da tsaurin ido wajen goyon bayan mazhabin shi. Wa min tarifi ma zakarahu yaqutu fi mujmal udaba'i min shi'rihi qawluhu wa huwa yushidu bi tafsiri, daga cikin abubuwan da za su baka abin nan wato nishadi
abinda aka ambata game da yadda yake waƙoƙin sa yana yaban tafsirin sa yake cewa inna tafasira fid dunya bila adadin walaysa fiha al-amri mithlu kashafi in kunta tabghil huda falzam qira'atuhu faljahlu kadda'i wal kashafu kashafi yace inna tafasira fid dunya bila adadin lalle ilaihi tafsirai a duniya sun yi yawa walaysa fiha al-amri na rantsi maka da Allah a cikin su gaba daya babu kaman kashaf nawa in kunta tabghil huda in dai shari'a kake nema falzam qira'atuhu to kan lazim ci karanta shi faljahlu kadda'i domin ita cuta shi baki shi jahilci ciwo ne wal kashafu shi kuma tafsirin kashaf kashafi kaman magani ne mai waraka wasu malamai sun mishi raddi akan wannan abokin ka bincike zaka same shi sai ibnul anbari wani babban malami wanda shi kuma an haife shi ka ta 513 zuwa rasuwar sa shekara ta 577 sunan shi Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ubaydillah al-Ansari Abul Barakat Kamaluddin al-Anbari sahibu tasanif al-mufida wal-wara al-matin waz-zuhd was-salah waz-zuhd wannan malami ne malamin nahwu ne amma malami ne wanda aka san shi da wara'u mai zurfi da ainihin sala da nagarta da zuhud min ulama'i al-lughati wal-adabi wa tarihi rijal malamin lugha ne da adab da sanin mazaji kana zahidan afifan ya kasance mai gudun duniya ne mai kamewa khashinat aish wal malbas yana rayuwa ta kunci yana sa kaya masu datti ya gaggu la yaqbalu min ahadin shay'an baya karban kyauta a gun kowa kadima bagdad fi sibahu ya zo bagdad tun yana yaro qara'an nahwa al-ibn shijri wal lughati ala abi masun al jawaliki wa bari'a wa sara shaykh al iraqi fil adab wal lughati ghayra mudaf ya kware ya zama babu wanda yake jayya da cewa shine babban malami wa kana lahu halaqat tadris fi bagdad yana da majalisai na karantawa a bagdad wa aktharun nasir rihla ilayhi wa aktharun nasir rihlata ilayhi min sa'il al aqbari malamai suka dinga tafiyowa suna zuwa gidan shi dan karatu thumma qata'a sannan ko sai rufe makaranta fi manzili ya zauna a gida mushtagilan bil ilmi ya shagaltu da ilmi wal ibada da bautar Allah wal ifada da karantawa wa bari a fi zalika ya kware a haka falam yurasil ibadi wal munqati'ina aqwa minhu fi tariqi ba a ga wani cikin al-ubbad masu bautar Allah wal munqati'ina da wanda suka rabu da duniya ba ga wanda ya kai shi karfin gaskiya ba wala asdaqa minhu fi uslubi ba a ga wanda ya kai shi gaskiya ba wajen aikin shi wa kana jadduhu fil ilmi wal ibada mahdan la ya'tarihi tasannu'un wa la ya'rifu surura wa la ahwal al alam ya kasance kokarin da yake wajen ilimi da ibada to kokari ne zalla babu wani wai sai in ya ga mutane ko neman shahara kuma bai san wani farin cikin rayuwa ba ko more mata bai san ma me ake ciki a duniya ba baya jin radio baya komai wa kana lahu fi lahu min abihi darun yaskunuha yana da wani gida da yam gada daga baban shi anan yake zaune amma mai ta kalmar daru anan kuskure ne wa hanutun liqdara ujratuha ko kuma sai ya zama kenan wa daru hanutin dai karanta haka da kuma gidan hotel inda yake so kan baki liqdara ujratuha nisfu dinarin fi shahri yana karban akalla rabin dinari a yanzu kaman dinari wajen 300 ne yanzu dinari daya to kama ce yana san 150 duk wata a matsayin kudin ijar kudin da ake biya na haya da ake bayar da dakuna yaqna ubi wannan ya wadace shi wayashtari minhu a cike yake cin abinci wayashtari minhu waraqan sai takaddu kuma na rubutu wasayyara ilayhi alwali 500 dinari farafataha shugaban kasa ko gwamna ya aika mishi da dinari 500 sai kwatanta kaman 300 kenan kowane dinari kusan kudin shi kenan yanzu dinari yana matukar tsada saboda darajar binnan dala daga tashi to mu dauka ba misali a ce dinari a mai flat rate a ce 200 kaga ai rubu dinari yanzu da yake biyan sadaki wajen 40 ne ko 30 da wani abu to kaga in ka ninka ka ninka muqaddara dai a ce misali dinari 150 kenan da ya kama ko 1 over 4 shine 130 don an ninka 120 sorry 120 to kowane dinari a matsayin 120 sai ka ninka shi sau 500 shine kaman kwatancin kudin da aka kawo mai kyauta daga sarki hani amri'a ba wai ya tambaya ba amma bawan Allah nan saboda qana'a faraddaha yace a mayar fa qalu lahu ij'alha li waladika aka ce ka karba mana sai ka ba ƴaƴanka kai in ba za ka ci ba fa qala in kuntu khalaqtuhu fa ana arzuquhu inni na halicce shi to sanan nan bashi arziki tunda ba na halicce shi ba nan bashi arziki ba Allah ne ya halicce shi shi zai bashi arziki wa kana lahu hasiru hasiru kasabin wa thawbin wa imamatin min qutrin yalbasuhuma yawm aljum'a yana da wata tabarma da wata tufa da rawani wanda suke na auduga wadannan kayan su yake sakawa ranar juma'a wa kana la yakhruju illa lil juma'a baya fita daga gidan shi ranar juma'a wa yalbasu fi baitihi thawban khaliqan yana gida sai ya saka kaya ya gabbu haka bujubuji lahu nuzhatul albab alba fi tabaqatil udaba tarihin malamai ne na adab wal igrab fi jadalil i'rab wa asrarul arabiyya wa lumail adilla fi ilmil arabiyya wal insaf fi masailil khilaf wannan shi littafin shi mafi shahara fil hukmi wat tarjih bainan nahwi bainan nahwul kufiyyin wal basriyyin wanda yake kokarin ya kawo malaman nahwu basara sun ce kaza ku ba sun ce kaza sai ya ambaci me yake ganin daidai idan yake malamai suna cewa wal insafu fihi aziz adalcin dan kadan ne ya goyi bayan san zuciyar basariyawa da yawa wallahu alam Allah ya gafarta musu da kuma al bayan fi gharibi i'rabil qur'an wa umdatul udaba fi ma'rifati ma yuktabu fihi bil alif wal ya game da inda ake saka bambanci tsakanin ala da aliyu wannan ya'un da alif ya bisa wanda ake tata da ya'un to ina ne da ina da ina ake saka shi alifun yana ake saka shi ya'un ita fa akan hakan shi da almizan na ilimin nahwu ne shi wannan to kaji wannan dai gashi malami gashi zahidi gashi kuma wani iri Allah ya gafarta mishi sai mu bar shi anan zamu saurara sai mu tashi a malami na gaba shine ibnu muba al andalus subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi